The complex and adaptive nature of the Boko Haram insurgency has resulted.
Babban Hafsa mai kula da aikace-aikace a hedkwatar rundunar sojojin Najeriya kenan. Major General David Amadu ke magana kan wani farmaki da dakarun Najeriya za su fara kaddamarwa daga yau din nan a arewacin jihar Borno. Mai take Operation Last Hold
ya ce irin yadda aika-aikar ƴan Boko Haram ya dau wani sabon salo ya sa mu ma muka canza salo tsari da ma yadda muke tunkarar wannan yaki tuni mun girke manyan kayan yaki da wasu sojojin kundin bala har burgir guda shida don mu rugurguza Boko Haram a zirin yankin tafkin Chadi wannan farmaki mai suna Operation Last Hold da muke kaddamarwa a yau za a yi watanni hudu ana yin sa nufin sa shine kakkabe baki ɗayan ƴan ta'adda na Boko Haram a yankin tafkin Chadi
to totally destroy Boko Haram locations in the Lake Chad basin.
A cewar wani tsohon jami'i a hukumar leken asirin sojojin Najeriya, Aliko Irshid Harun, yana da kyau sojojin su yi la'akari da makwabcin jihar Borno, wato arewacin jihar Yobe.
Ya kamata su dawo tsakanin wato Yobe da Niger, ke wajen Nisari har wajen su Gaidam. In ka duba shi Mamman Nur, mutanen shi a nan wurin suke.
Ranka ya dade kamar su mutanen Yobe ai mai bayyana karar cewar suna kuka dangane da aikace-aikacen ƴan Boko Haram ba in banda ababa nan da aka rubi ƴan matan dabci.
Ji da dan ta'adda yake, a yana ko dan sai hat amma din mutane ne a wurin akwai barazana saboda su waɗannan mutanen ai suna nan suna tare grouping
eh amma a baya an san cewar Boko Haram ya fi karfi ne ta bangaren kudancin jihar wato bangaren Gujiba da Gulani idan kana maganan Yunusari da su ga idan kana magana daga bangaren arewacin jihar Yobe kenan to a wannan bangaren akwai wani daji ne wanda har za a ce Boko Haram za su boye duba da cewar wurin gaba ɗaya kamar Sahara ne
ah sosai an ka duba ai sai Boko Haram sukan yi strategy din su kafin su san me ya kamata su yi ai in ka duba jihar Yobe akwai manya-manyan daji da akwai barazana saboda su waɗannan mutanen ai suna nan suna tare grouping kuma suna recruiting
wannan farmaki na watanni hudu za a yi shi ne karkashin jagorancin wani babban janar a rundunar sojin kasar wato Manjo General Abadiko
Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.